an dai ko so mu samu bullar wannan cuta da ke yi huhu da mahantar dabbobi musamman shanun illa da ake kira da CBP a turanci a wasu rugaye da ke ma yankin na Mandila. Alhaji Daule ne da ke cikin wanda aka samu bullar cutar a rugansa ya ce sun yi asarar dabbobi da suka hada da shanu masu ɗimin yawa. Cutar da yanzu ma ke kara yaduwa a wasu san jiha Taraban.
Yadda aka zo muka zo muka gane wannan cutar nan yana kashe mana dabbobi, sai daga baya mu da kanmu sai mu yanke wannan shanu sai mu bi naman bayan nan gaba daya muna bin naman ta diddigi haka. Daga baya muka zo muka gane kacce huhu ne yake kumbura gaba daya cikin ciki da cikin cikin dam cikin wai idan ciki ya cika kuma sai mu ga huhu yana fidda ruwa da baya shanu guda goma sha ruwa suka mutu gaba daya. Sosai kuwa akwai wata durfi, akwai mbamga, akwai trikuna bank, akwai tep, akwai wani mai suna Kagu Ahmad Yari da wuri ma gaba daya cututtuka na suna ta faruwa.
Kamar dai nan shi ma da muka ka ya kuwa rasa shanunsa kimanin 52 ta sandiyar wannan cuta.
Na ya Alhaji Umaru 70 na yam 52 sabon ya fufu mai.
To wai ko me ke kawo wannan cuta yanzu? Dr. Layu John, likitan dabbobi da ke kula da sashen yaki da yaduwar cututtukan dabbobi a babban asibitin dabbobi na yankin Mambila, ya bayyana abin da ke kawo wannan cuta. Kana kuma yace yanzu haka ma sun san maganganun fadakar da makiyaya.
Ni ne Dr. Layu John, in charge of disease prevalence and control at veterinary annex Sadona local government. Muna da labari ya fara aukuwa a Durufi da Chana, amma wannan da muke magana kai mun sami labarin sa ne ran ladin da ya wuce a Leme, wanda a Litinin kuma sake kawo mana report akan cewa akwai case irin wannan a Bakude. Cuta ne wanda ake kiran ka contagious bovine pleuropneumonia, shi ne a abbreviation ana ce da ita CBPP. To musamman dai abinda take yi shi ne tana shafan huhun dabbobi musamman kamar shanu.
Ganin da yadda wannan cuta ke musu illa yanzu, makiyayan da abin ya shafa sun ko buƙaci gwamnatin jihar Taraba da ma na tarayya ne da aka musu ɗauki.
An jiwa min ɗauko kanan gwamnati valla min bai vallin dai.
To yanzu dai alfarman da muke nema dai muna nema ne gwamnati ta jiha ta ɗan taimaka mana da kuma gwamnatin ta local government da kuma gwamnatin tarayya su ɗan taimaka su ɗan agaza mana da magarin wannan dabbobin nan ta gaggawa don Allah don Annabi ya ɗan taimaka.
To sai dai kuma ga masana irin su Dr. Amos Egga, wani tsohon shugaban kungiyar likitocin dabbobi a Najeriya, na ganin dole hukumomin jihohin da abin ke shafa da sace inda ya bada misali da jihar Adamawa da ya ce ta nisa da mataki da mai hana yaduwar cutar.
Kowane shekara ana alluran rigakafinsa. A shekarun baya can gwamnati sukan sayi magani kowane shekara a yi shi, amma wannan ya dan koma baya. Cutan yana kama huhu ne na shanu, kuma yana musu ta hadi sosai don ya kamata huhun gwarai da gaske. Yana sa su ba za su ci abinci ba, suna tsayawa idan iska da suke shaka baya isa su. Galibi za a ga su suna tsayawa daban da sauran dabbobin wanda suke kamu da su, suna fuskantar ta inda iska ke hurawa don su samu isasshen iska. Kuma maganin shi galibi ga kafi ake yi ba cika son gwada jinyansa ba, saboda in an yi allura sai ka ga sun yi sauki ko kuma kamar sun yi sauki, amma kwayoyin cutar sukan je su samu wani wuri kamar gida haka sai su yi wani abu ga ciki inda magani ba zai iya shiga ba.
Dr. Amos Egga kenan, wani zaman shugaban kungiyar likitocin dabbobi a Najeriya. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.